الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabut tauhid na babban malami na musulunci Sheikhul Islam Mujaddiduddin Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin wannan masallaci mai albarka Masjidut Tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu a cikin baban da yake bayani dangane da fadar malam da yace mina shirki lubusul halqati wal khayqi wa nahwihi ma li raf'il bala'i aw daf'ihi wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan babe na gaba na'am
bismillahir rahmanir rahim bab ma ja'a min ruqa wat tamahi fi sahihi an abi bashir al ansari radiyallahu anhu annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi ba'd asfarihi fa arsala rasulan an la yabqa fi raqabati ba'ir kiladatun min watarin aw kiladatun illa kutat
na'am babu ma jaa min ruqa wat tamaim wannan babe yana bayani dangane da abun da yazo shi daga bakin farin jakada sallallahu alaihi wa sallama dangane da abun da ya shafi ar-ruqa ta waida idan mutum ba ya da lafiya shin ya halitta a mai ta waida ko bai halitta a mai ta waida ba to wannan babu zai yi mana bayani dangane da matsayin ruqiyya a cikin addini na musulunci da kuma at-tama'im abin da yazo shi daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi yin amfani da layu shin ya halitta mutum ya saka laya a jikinsa ko bai halitta ba cikin layu dukkaninsu za a musu zubin goro ko kuma a'a akwai waɗanda ba za a musu zubin goro da sauran ƴan uwansu ba wannan babu abin da zai yi mana bayani akai fi sahihi malam yace ya tabbata a cikin hadisi ingatacce wanda yana cikin Bukhari da Muslim ana Abi Bashir al-Ansari radiyallahu anhu to wannan hadisi an amso shi daga baban Bashir al-Ansari mutumin Madina Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi wannan sahabi annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi ba'di asfarihi hakika ya kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a shashe daga cikin bulagurori na ma'aiki a wani bulaguro cikin bulagurarruka wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fita to wannan Abu Bashir ya kasance tare da ma'aiki a cikin wani bulaguro fa arsala rasulan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya aika wani jakada nashi yayi shela ya leka cikin tawagar ma'aiki alaihi salatu wassalamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya baqa yanna diladatun min watari wato kada wani abun wuya wanda yake na tsirkiya dilada shine maratayi wanda ake lataya shi a wuya na dabba to maratayi irin a kullawa dabba kaba a wuyanta ko a daura mata takalma da sauransu dabba wanda take ta hadaya wannan babu laifi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fada a cikin alqur'ani ko ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal-hadaya wal-qala'id ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'a'ira Allahi wala ash-shahra al-haram wala al-hadaya wala al-qala'ida wala amin al-bayta al-harama to dukkan dabbar da ya zamanto an yi mata maratayi na wuya amma da tsirkiya aka yi wannan maratayin na wuya au iladatun ko kuma maratayi na wuya zalla to kada a bar wani maratayi na wuya wanda aka yi shi da tsirkiya ko maratayi zalla fi raqbati ba'irin a wuyan wani raƙumi cikin raƙuman da ma'aiki alaihi salatu wassalamu suke tare da shi a wannan tafiyar illa qudi'at face sai an tsinke wannan maratayi din face sai an tsinke wannan abun wuya din wanda ya zamanto na tsirkiya ne wato abin da yasa suke a lokacin jahiliya suna yin maratayi na tsirkiya su sakawa dabba a wuyanta saboda maganin kambun baka ne su suna kudircewa haka a zuciyarsu yana maganin mayu kambun baka dai wannan namu da ake ce mishi maita to a wancan lokacin suna ganin in suka sa wa dabba wannan abun wuya wanda aka yi shi da tsirkiya duk wani mai ido kuru-kuru to ba zai iya kallon abin da yake cikin wannan dabba ba ba zai iya cinyewa wannan dabbar ba shi ya sa al-Imam Malik da aka tambaye shi dangane da wannan hadithi wanda yake bayani akan Allah ya baka yin qiladatun min watari au qiladatun saboda wannan shakkun minar rawi shin shi wannan Abu Bashir ya ce Allah ya baka yin qiladatun min watarin ko kuma qiladatun mutlaqa aka yi magana shine al-Imam Malik ya ce abin da zai fi kusa da daidai shine qiladatun min watarin wato maratayi wanda yake na tsirkiya na tsirkiya wato wani abu ne wanda ake yin sa da baka nasu alqaus wanda ake yin sa to da shi ake ballowa bawa a jikin sai a daura wa ita wannan dabba sai ya zamanto wannan kilada abun wuya in ya zamanto na ita tsirkiya ne aka yi shi to akwai wani canhi da suke canhawa saboda ya tabbata ma'aiki ya yi hani a kai to baya halitta a yi amma irin maratayi wanda aka yi shi ba na tsirkiya ba irin ko a kulla mata tsumma don ya zamanto an kulla ragama a jikin wannan al-Imam Malik ya ce babu laifi saboda wancan ita abin da ya sa ma'aiki ya yi hani a kai saboda abin da mai ita yake kudircewa a cikin zuciyar shi na cewa wannan abin da zai rataya mata shi a wuya yanfa'uha wanda shi kuma baya amfanar da ita amma shi kuma wannan da zai kulla mata tsumma ko ya kulla mata kaba ba yana kudircewa a zuciyar shi bane zai amfane ta a'a saboda yana so ya kulla mata wata azazzargiya ce ya rike kayan shi ya tafi da ita mun gane da kyau sai ya zamanto al'umuru bi maqasidiha innamal a'malu binniyat an gana abin da ya shafi gilada in ta watarce wannan ba sabani na malamai akan rashin halaccinta amma wanda ba ta watar bace kuma ba sabani akan malamai akan halaccinta mun gane da kyau na'am
Ali bin Mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ruqa wat tamaima wat tiwalata shirku rawahu ahmad wa abu daud wa ana abdullah bin ukaym marfu'an man ta'allaqa shay'an ukila ilayhi rawahu ahmad wa tirmidhi
shikena wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hadithi nagaba a cikin wannan babi an amso shi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abdullahi dan Mas'ud ya shigo gidansa sai ya tarar da iyalinsa akwai wani tsumma a tattare da ita ta daura shi a jikinta ce wannan tsumman da kika daura shi kuma na menene sai take ce mishi ai maganin matsala ce ta ciwon ido da suke fama da ita sai ya tsinke shi ita ce ai in dai ta tafi wajen wane mai ruqiyya ba yahude wane in ta je yana mata ruqiyya sai ta ji idan ta wasai amma kuma in ta dawo in ta fudda wannan tsumma din sai ta dinga jin wani yanayi a tattare da ita idan nata yana famar kaman ya fado sai to ai wannan shedan ne shedan ne yake miki wasa da aqidar ki idan kika je wajen malam boka shikenan sai ya doke hannun shi daga idan ki amma in kika dawo in abin da boka ya baki kina rike da shi sai ya zama to ya ji dawowa wajen ki kina ajje shi sai ya zama to ya dawo idan ki ya shiga ya ta sa ki kina ta murza ido to ba dan ya tafiyar miki bane da ido so yake ya tafiyar miki da aqidar ki abinda zaki dinga yi idan kin ji wannan ki dinga yin addu'ar da ta tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama adhibil basa rabban nasi washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman ya koya mata wannan yace mata dan naji jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna ruqa haqiqa ta waida wanda ta ci karo da addini na musulunci ta ci karo da koyarwa ta addini na musulunci wata ma'ima da layu yin amfani da layu wati walata da wanda take dankon soyayya ce tsakankanin ma'aurata guda biyu attiwala wani abu ne wanda suke amfani da shi wanda suke kudurcewa a cikin zuciyarsu wannan yana kullar dankon soyayya tsakankanin ma'aurata guda biyu bayan shi kuma akwai addabla wanda shi ma daga baya suka kirkiro shi addabla ita kuma wannan daga wajen turawa ne suka amso ta ita wannan attiwala shine abu ne wanda za a baiwa miji idan aka bashi shi matukar wannan abin yana gurin shi to wannan yarinyar da ta da ya aura za ta zamanto in ba shi ba sai rijiya mai gaba dubu shi ma kuma in ba ita ba sai rijiya mai gaba dubu to shine ake ce da ita attiwala to daga ba kuma sai suka zo su da addabla ita kuma addabla ita ce wani dan abu ne shi kuma kamar zobe wanda in za a yi aure ita mace take baiwa miji dan radda aka ce miji ya ajje wannan zobe din to a zuciyar shi babu wannan mata to wannan shine addabla to ita attiwala mai kullar dankon soyayya tsakankanin ma'aurata guda biyu da attama'im layu da arruqa tawaidodi waɗanda suka ci karo da tawaidodi na addini na musulunci wannan dukkanin su shirkun wato dukkanin su cikin su akwai fita daga yi wa Allah ta'ala da'a shirka ce wanda tu'addi ila shirkil akbar tana iya bayarwa zuwa ga shirka babba wato waɗannan abubuwan guda uku arruqa ita babu shakka akan halaccinta in ya zamanto wannan tawaida din za a yi wa mutum ruqiyya da ayoyi na alqur'ani ne ko za a yi mai da hadisi waɗanda suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko da addu'o'i waɗanda suke sanannu an san ma'anarsu wannan babu laifi a kansu saboda ya tabbata ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi ruqiyya an mai ruqiyya ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda nana Aisha radiyallahu anha ta faɗa a cikin sahih al-Bukhari da Muslim tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza ishtaka al-insanu shay'a minhu waj'un kanat aw quruhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bi isba'ihi hakadha qala sufyan wada'a sufyanu sababatahu ala al-ardi thumma rafa'aha ولهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله تربت عرضنا بريق بعضنا يشفى به سقيمنا باذن ربنا حديثنا عن عائشة wanda yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim بسم الله تربت عرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yi wa mutum tawaida da wannan addu'a. Sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin tawaida da Allahumma adhhibil ba's, rabban nasi ishfi anta shafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Hadithin na Aisha wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim. Sannan kuma ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yanda yake cikin Bukhari da Muslim hadithin Abu Sa'id al-Khudri anna nasan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ataw ala hayyin min ahya'il arab falam yaqruhum fabaynama hum kadhalika idh ludiga sayyidul qaum. Walil Bukhari fi riwayatin wa fa'alu kull shay'in la yanfa'uhu shay fasa'u bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay. Walahuma faqalu lahum hal ma'akum min walil Bukhari dawa'in awwalahuma rajin. Walil Bukhari faqalu lahum innakum lam taqruna wa la naf'alu hatta taj'alu lana ju'la. Abu Sa'id al-Khudri yace wadansu mutane na ma'aiki alayhi salatu wassalam sahabbai na ma'aiki sun tafi wani guri sun sauka a wata kabila cikin kabilu na Larabawa. Mutan kabilan nan ba su kyautata musu ba, su dauki bakuncinsu ba, suna nan suna cikin yanayi na rashin jin dadi na sun zo su a matsayin baki amma kuma ba a mutunta su ba. Ana cikin wannan yanayi kawai shugaban unguwar sai kunama ta daka mishi. Da kunama ta daka mishi, ƴan unguwar su kawo wannan magani su bashi ya sha, kunama ta ƙi sauka, ta ƙi sauka. Mai unguwa hankali ya tashi. Shikenan sai mutanen unguwa suka zo suka ce wannan baki, ƴan uwa a cikin ku akwai wanda yake da maganin kunama ko akwai wanda ya iya ruqiya? Sai sahabbai na maki suka ce to wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Suka ce eh akwai magani, amma ai lokacin da muka sabuka a wajenku kun ga mu kuma na goma ta arziki ba kuka rabu da mu, dan haka mu ma muna da magani amma ba za mu yi ba sai kun saka mana lada. Yana haka ce to ai mai unguwa ne ba shi da lafiya, wannan dole ne ma a yi aikin za a ba ku garke guda na bisashe ta makai da awakai. Shikenan sai wani ya ce an kare, ina yake mai unguwa? Aka ce gashi ne. Ya ce to ku kawo shi. Shikenan kawai ya karanta Fatiha sai ya toha mishi fabara'a kawai sai ya warke, ya ji shi wasai da ɗazu ya fita daga hayyacin shi ba rawani a kan shi ba kaza ba kaza saboda kunama ta daka mishi. Amma ya ji shiga baki ɗaya ta fita daga wannan ishi. Abu Sa'id al-Khudri ya ce rajulun ma kunna na abunhu bi ruqyati. Mutumin da ba mu taɓa sanin shi da ruqiya ba, mun san ba mai ruqiya ne ba, sai a ranar kawai wata karama ta bayyana. Shikenan bayan mun dawo an ba mu garke guda na tumakai da awakai, kuma shi mai unguwar ya ce kai ce yaran na a kyautata musu. Ya ce a ba su madara, kowa a ba shi madara ya sha. Abu Sa'id ya ce aka ba mu madara muka kwankwada, kowa ya sha ya gama cike shi. To kuma da muka dawo masauki mun zauna muka ce mishi har kunta to sunin ruqiya, shin dama ka iya ruqiya? Ya ce wallahi a'a, ce ma raqaitu illa bi fatihatul kitabi. Ce ni dai kawai iya dai abinda na toha mishi, na toha mishi fatihatul kitabi kuma Allah ya ba shi lafiya. Ya ce ta dan 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 wataƙila ma kawai lokacin saukar wannan rashin lafiyar da ya yi ba ruqiyar ta ka bace wannan ta taurkar da shi. Shikenan da aka kawo musu garke suka ce a ku rike za mu yi tambaya, sai mun ji daga bakin annabi yanda ya ce. Shikenan fa sa'aluhu fa dhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suka tambaya annabi manzo Allah ce aka yace eh gashi Fatiha ce kawai nan bishi. Manzo Allah sai ya hushe da dariya cewa ma adraka annaha ruqya, me ya sanar da kai cewa wato Fatiha ana yin ruqya da ita? Ce khuduha wadribu li bisami, dala ce ku amshi garkin na tumakai, ni ma ku san mun kaso na a ciki, eh ku ware mun na wani ba, eh na matsayin babba shi ma shugaba kenan, mun gane da kyau. Kaga wannan yake nuni akan halaccin yin ru'iyya. Inda ta aya ta alqur'ani ce kuma ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin ruqya da almu'awwidatani falaki da nasi, yana yin ruqya da qul huwallahu ahadun da falaki da nasi. To kaji makawari ki azu mun gane. Sannan kuma ya tabbata a sunna hadith din Jabir dan Abdullahi yana cikin sahih Muslim ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya hane dangane da yin tawaida shikenan ja alu amr ibn hazm ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalu ya rasulullahi innahu qad kanat indana ruban narqa biha innahu qad kanat indana ruban narqi biha wa innaka qad nahaita an ruqa. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم فعرضوها فقال لا بأس بها من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. حديث جابر بن عبد الله وندينا cikin sayyid Muslim maiki yayi hani dangane da yin tawaida shikenan akwai fami dan Amr ibn Hazm sai suka zo wajen maiki alaihi salatu wassalam suka ce ya rasulullahi mu akwai wata tawaida wanda idan muka yi ta in ɗaya daga cikin mu baya da lafiya aka mishi ita yake samun sauki a jikinsa, in wani abu ya dake shi zai ji sauki a jikinsa. Dan lace ya ce tawaida taku kenan suka yi wa ma'aiki ita madan lace la ba asabiya babu laifi da ita. Manista ta'a minkum an yanfa akhahu falyanfa'u, lalace dukkan wanda ya samu damar ya amfanar da dan uwansa ya amfana dan uwansa to ya kokari ya amfanar da shi din. Wato matukar bata cikaro da aya ba, bata cikaro da hadisi ba, abubuwan da za a karanta a cikin wannan ruqya din ma ayoyi ne na alqur'ani, sunayen Allah ne, sifofi ne na Allah, hadisai ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda suka tabbata daga bakin shi, addu'o'i ne gwalagwalai masu tsada. To wannan babu laifi bangaren abin da ya shafi kenan arruka ta babu shirka a ciki. Shi yasa dama a baban kanshi za ka ga bai magana akan shirka ba, mun gane. Amma abin da ya shafi at-tamaim wato jam'i ne na tamima, tamima ita ce laya wanda mutum zai daura ta a wuyansa ko wata yar tsakiya wanda mutum zai daura a wuyansa ko a damtsan shi ko a hannunsa ko a wani guri da niyyar Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mai muradunsa. To wannan za mu tarra magana a gaba sabani na malamai a kai, kuma insha Allah za mu yi magana a kai yanda malamai suka yi magana a kai. Wannan hadithi al-imamu Ahmad da al-imamu Abu Dawuda suka rawaito shi. Wa an Abdullah ibn Ukaymin marfu'an, wato ya tabbata daga Abdullahi ibn Ukaym, wato hadithi ne wanda yake marfu'i zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allaqa shay'an, dukkan wanda ya rataye wani abu, dukkan wanda ta'allaqa shay'an ya rataye wani abu ya zamanto kuma zuciyar shi ta rataye da wannan abin da ya rataya shi a jikinsa, mutkila ilaihi ba za a kyale shi da wannan jin abin da ya rataya shi a jikinsa zuciyar shi ta rataye da shi. In gane da kyau mutum ba shi da lafiya aka ba shi waɗansu tsakoyi aka ce ya rike a hannun shi, in dai suna hannun shi rashin lafiyar nan tafiya zai yi, shi kenan ya rike a hannun shi ko ya ƙudurce a zuciyar shi waɗannan tsakoyi ɗin su ne za su ba shi lafiya. Fa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zare hannun shi cikin tafiyar bawa, mun gane da kyau. Wannan shay'an nakiraci, nakirace waradat fi siyaqi shar'i, wanda an nakiratu idza waradat fi siyaqi shar'i, kamar yadda malaman usul suka tafi akai shine tufidul umum. Wato nakira idan ta zo ta a cikin siyaki na sharadi, kamar yadda idan ta zo a cikin siyaki na nafayi ko ta zo a cikin siyaki na nahayi, tana fa'idantar da umum to haka idan ta zo a cikin siyaki na sharadi mun gane da kyau kenan dan haka dukkan wanda ya rataye wani abu a jikinsa sai ya zamanto zuciyar shi ta rataye da wannan abin da ya rataya a jikin nasa to wakila ilaihi za a wakilta shi zuwa ga wannan abin da ya rataya shi a jikinsa wanda zuciyar shi ta karkata zuwa gare shi wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi wa Tirmidhi da al-Imam Tirmidhi na'am
التمائم شيء يعلق على الأولاد يتكون به من العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف فبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه منه بن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته
شيكنا يتي التمائم يتي أبن داكي نفيد التمائم لا يو شيء يعلق على الأولاد أتو وانا أبني وانا أكي لا تياشي ga yara ƙanana a wuyan yara da hannayensu da kafafuwansu da tsatsansu yattaquna bihi min al-aini wato iyayen yara suna neman kariya da wannan abin da za a rataya wa wannan yaron daga kambun baka saboda in ya zamanto yaro ne kyakkyawa a ce saboda miyagu maganin miyagu ake bukata akwai miyagun mutane wanda daga sun kallaci ɗanka zai tsure da gashi nan da jiki ɗan dumurmur amma tana shiga gurin sabga da shi in aka fito ko to yaro in ya fara zawo fi a je likita a ce ai wannan a bashi siro ya sha ayi kaza ayi kaza a bashi burki a mishi kaza a mishi kaza daga ƙarshe dai kawai yaro ya koma ya tsalale da kilo 18 sai aka dora shi a cikin akan kilo amma ya koma kilo 7 kaga yaro ya rikice da yawa kilo 11 tunda ya ja zubi mun gane da kyau walakin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yace sai dai idza kana al-mu'allaq min al-Qur'ani idan abin da za a rataya a jikin wannan yaro wannan layar da za a rataya wa yaro min al-Qur'ani ayoyi ne na alkur'ani suke rubuce a jikin wannan layar to farakhasa fihi ba'dus salaf shashe cikin magabata na kurai akwai waɗanda suka yi rangwame dangane da halaccin haka na din ayata alkur'ani a rubuta ayatul kursiyi ay laya a daura wa yaro ko a rubuta falaki da nasi ko a rubuta qul huwallahu ko a rubuta wato waɗansu daga cikin ayoyi wanda suke ɗauke da wannan kariya waɗansu daga cikin magabata na ƙwarai sun yi rangwame a kan haka cikin sahabbai na ma'aiki akwai wanda suke da wannan fatawa irin su Abdullahi ibn Amr ibn al-As irin suna na Aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dan muka ɗauka cikin wato manyan malaman mazhaba akwai fatawa ta al-Imam Ahmad akan haka halaccin rubuta aya ta al-Qur'ani a ilaya da ita akwai fatawa kuma ta Ibn al-Qayyim al-Jawzi akan haka mun gane da kyau akwai waɗansu daga cikin magabata wanda suka tafi akan halaccin haka shine yace farakhasa fihi ba'du salaf wato shashe daga cikin magabata na ƙwarai sun yi rangwame akan wannan mas'ala din akan yin wannan laya wanda aya ta alqur'ani ce zalla za a rubuta a ciki wa ba'dhum lam yurakhis fihi amma shashe daga cikin malamai cikin magabata na ƙwarai bu su yi rangwame dangane da sanya laya ba koda wannan layar abin da yake jikinta ita ce ayoyi na alqur'ani ayatul kursiyi ce za a rubuta ko falaki ko nasi ko fatiha da sauransu waj'aluhu min al-manhiyyi anhu wato yana sanya wannan laya wanda zai zamanto al-Qur'ani ce a cikinta ita ma dai tana ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi hani game da yin su. Minhu ibn Mas'ud radiyallahu anhu, daga cikin su akwai haburul umma wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yace man ahabba an yaqra alqur'ana raddan kama unzila falyaqra'ahu ala qira'ati bin ummi abdi, duk wanda yake so ya karanta alqur'ani danye kamar yanda aka saukar da shi da dumudumin shi, to ya samu kira la Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud shi ne wanda ma'aiki ya ce khudul qur'ana min arba'ati, ku koyi alqur'ani daga wajen mutum hudu. Farko ya ce min ibn Mas'ud fa bada'a bi, ya fara ambatan Abdullahi dan Mas'ud. To Abdullahi dan Mas'ud shi yana ganin cewa laya ayal qur'ani ce a jikin, hadithin ma'aiki ne a jikin, wani abu ne a jikin, duka al'amun jinji da jalkanwa ba a yin amfani da ita. Kuma wannan ita ce fatawar Hudhayfa ibn al-Yaman, sannan kuma ita ce fatawar Abdullahi ibn Ukayy cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ita ce fatawar Abdullahi dan Abbas. Mun gane da kyau, waɗannan manya-manyan sahabbai guda hudu sun tafi akan rashin rangwamen yin amfani da laya ko da ayar Qur'ani ce aka rubuta a jikinta. Sannan kuma wannan ita ce fatawar jumhurin ɗaliban Abdullahi dan Mas'ud, Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai, al-Gama al-Aswad, Abu Wa'il da sauransu, dukkaninsu sun tafi akan haramcin yin amfani da laya. Mun gane saboda Abdullahi dan Mas'ud shi yana da kwai zafi a bangaren abin da ya shafi yin amfani da laya. Dalibansa gabaki ɗaya sun tashi akan wannan fahimta. To ra'ayi na jumhur shine halaccin yin amfani da laya in dai aya ta Al-Qur'ani ce. Ra'ayi na waɗansu daga cikin magabata rashin halaccin yin amfani da laya, amma waɗanda suka tafi akan rashin halaccin yin amfani da laya sun fi ƙarfin dalilai sama da waɗanda suka tafi akan halaccin yin amfani da ita. Mun gane saboda waɗansu dalilai guda uku. Dalili na farko, dukkan hadisan da suka zo su wanda suke bayani akan laya ba wani hadisi wanda ya zo wanda ya khassashe layar da aka yi ta da ayar Qur'ani. Mun gane da kyau. To al'asulu shine an yi baqal umumu ala umumi, nasi idan ya zo shi a matsayin am ne ya shafi kowanne da komai ko, to matukar ba ka da wani nasi wanda ya fitar da wani abu daga cikin wannan am din, to ka bar shi a matsayin umum. Mun gane da kyau. Sannan kuma al'amari na biyu, yin hakan din zai iya bayarwa zuwa ga wulakantar da wannan laya din. Yanzu mutum nawa zai yi laya ya zamanto ayatul kursiyyi ce a jikinta amma ya shiga ban ɗaki da ita? Mutum nawa zai yi laya ya zamanto Fatiha ce a jikin layan nan, in zai kwanta ya sa ta a ƙasan matashin kanshi ya danne ta, kaga ya danne Qur'ani? Kaga wannan ciki akwai imtihan, akwai wulakantarwa. Sannan kuma al'amari na uku shine idan aka ce a yi amfani da layar da ya zamanto ayar Qur'ani ce zalla kadai aka rubuta a ciki, zai iya bayarwa wani shi kuma ya dan saka wani abu a ciki, bayan ya rubuta ayar ta Qur'ani daga ƙarshe ya sanya wani sukan dudushu wanda za ka ji sunan da ya kaji shi ma ka zama wani sunan ba na mutum ba ne? Mun gane da kyau. Shi yasa suka ce al'asulu shi ne a yi haka nan, amma mutumin da ya sanya laya ba za a ce ba ya fita daga musulunci, ba za a ce ya yi shirka ba, amma al'aula kamar yadda al'imamu Sa'di al'imamu Abdulrahman ibn Nasir al-Sa'di Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce al'aula shi ne adamu istikhdamiha, rashin yin amfani da ita shi ya fi. Saboda wajen yin amfani da ita in ka ce ka halitta yin amfani da ita yin aya ta Al-Qur'ani ce, to ba kowa bane kuma zai iya cika sharuɗan nata, wanda zai kiyaye dokarta ya girmama ta gayatul ihtiram, za ka ga mutum zai shiga ban ɗaki da ita. mutun zai zauna akan ta, mutun zai yi kaza, zai shiga, zai zamanto yayi at-talawuth bin najasat kuma tare da wannan aya ta Al-Qur'ani. Kaga wannan kuma Allah ta'ala yayi umarni da a girmama Al-Qur'ani, duk wata aya ta Al-Qur'ani ba ka da wato hurumin da zaka ci mutuncinta. Mun gane da kyau, to wannan shine abin da ya kamata a ce mun kula da shi. Na'am. Warruqa yace ta waida, to kuma abin da ya shafi haka nan wajen cikin al-ulama'ul arba din nan, al-Imam Ahmad fatawa bi gare shi dama akan ta. Fatawar shi wanda tafi shahara ita ce fatawa akan halaccin rashin halaccinta, rashin halaccinta. Mun gane da kyau, to amma za mu ga a Malikiya al-Tafir Risala yace wala basa bi mu'adatin tu'allaqu ko fi al-Qur'an, babu laifi da yin amfani da laya wanda za a rataya a wuya ko a hannu wanda abin da yake cikin ta ayoyi ne na Al-Qur'ani. Wannan da yace la ba'asa, wato yana nuni akan shi matar ku ha aula. Mun gane da kyau. Warruqa hiya allati tusamma al-azaim, wato tawaida, tawaidodi su ne wanda ake ce da su wato al-azaim, yin karatu ga marar lafiya, al-qira'atu 'alal mariyid su ne al-azaim, jami ne na azima, azima ita ce al-qira'atu 'alal mariyid, karatu ga marar lafiya. Ka zo ka mutum ba shi da lafiya amma saboda aljannu sun sha mai kai, a karanta mai ayoyi na al-Qur'ani da niyyar Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da wannan aljannu da suke damunsa, a karanta mai hadisai waɗanda suka tabbata daga bakin ma'aiki alayhi salatu wassalamu na kariya, Daniel wannan aljannu da suka sha mai kai Allah ya tafiyar da su. Shine yace wannan wa khassa minha ad-dalilu ma khala min ash-shirk, wato ad-dalil, wato dalili na sunna ta ma'aiki sallallahu alayhi wasallama ya keɓanci ma khala min ash-shirk, wato rukuya wanda ta kubuta daga shirka, banda wanda take ta shirka, minaha wato daga cikin rukuyoyi, akwai wanda ya halitta ayi, wanda ya zama babu shirka a cikin wannan, akwai dalilai wanda suka tabbata a sunna wanda ya halitta ayi ta, ko mun kawo hadithin Abu Sa'idin Khudri, ga hadithin nana Aisha radiyallahu anha, ga hadithin Abdullahi dan Abbas, ga hadithin Jabir dan Abdullahi, ga hadithin Amr ibn Auf. Wato akwai hadisai da dama wanda suke nuni akan halaccin yin tawaida. Wato abinda yake korewa kamalul iman shine bawa ya zamanto ya nemi a mishi tawaida. Wannan shine abinda hadithin Abdullahi dan Abbas ya kore. Ma'aiki alayhi salatu wassalamu da ya zana waɗannan mutane 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an taba musu kayansu ba, ba tare da azaba ta shafe su ba, ce humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna, su ne waɗanda ba sa neman a yi musu tawaida. Amma kaga wannan abokin naka ba shi da lafiya, yayi shabe-shabe a kwance, kaga kamar addu'a as'alullah al-azim rabbul arshi al-azim an yashfiyak, as'alullah al-azim rabbul arshi al-azim an yashfiyak, Allahumma shfi fulanan, Allahumma shfi abdaka fulanan, Allahumma shfi abdaka fulanan, da sauransu, wannan babu laifi ya halatta. Mun gane, shine yace fa qadara khassa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min al-aini wal huma, wato haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi rangwame dangane da yin tawaida, min al-aini saboda kambun baka, wal huma da kuma zafin masassara saboda kunama ta halbi mutum ko maciji ya sari mutum da sauransu. Na'am. Wattiwalatu, abinda ake nufi da attiwala wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zana ta cikin waɗanda suke abubuwan da suke shirka ne, hiya shay'un yasna'unahu, shine wani abu ne wanda mutane suke aikatawa a wancan lokacin, yaz'umuna annahu yuhabbibu almar'ata ila zawjiha, suna raye cewa haqiqa wannan abun yana sawa mace ta zamanto ta samu amsuwa da hannu biyu a wajen mijinta. War rajula ila imra'atihi, ya sa miji shi ma ya samu karbuwa a wajen matar shi. Shi ne wanda yake kulla dankon soyayya tsakankanin ma'aurata guda biyu. To wannan shi ma bai halatta ba. Na'am. Amma abin da yake ya halatta shi ne addu'a. Bawa ya daje ya ta addu'a bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, ya ta tawassuli da su. In ya gama tashi tana dan hama ta dan mai wata kala, shi ne ya gama ta da Allah. A matsayinka na gardi ka haddace Alkur'ani, kana da suratul Fatiha, kana da Bakara, kana da Ali Imran, kana da kaza, kana da kaza, har ka je ka kai kukanka wajen wani. Ga wanda kai tsaye dare ɗaya zai share maka hawayenka, ka tashi cikin dare ka karanta Fatiha, ka yi tawassuli da ita ka ce, Allah, wance wahalan nan da take bani, Allah ka kawo min ƙarshenta. Wance in ma ya ne ake, in ma maziga ne, in ma kaza, Allah ka mun maganinsu. Ka karanta Bakara, wanda a ciki akwai ayar da ta fi kowace aya girma, ayatul Kursiyyi. Ka karanta Bakara ka yi tawassuli da ita, ka karanta Ali Imran ka sauke Alkur'ani ka yi tawassuli da shi. Wani nazzilu min Alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatu lil mu'minina, kana da wannan. Amma za ka dinga zuwa wajen wani wani kulla dankon soyayya da sauransu, ai kai ka samu kulla dankon soyayya sai dai in kai wasa da shi. Na'am.
وراء أحمد أن الرويف قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويف لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من أقاد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة إنسان كان كعدد رقبة. رواه وكيء. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم. وروى أحمد الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يا رويتوا حديث لدغ رويفي ابن ثابت الله تعالى يكاري دارش وانا صحابي يتي جكادا الله صلى الله عليه وسلم يتي دني يا رويفي مال الرويفي لعل الحياة ستقول بك ما يكي عليه الصلاة والسلام يتي ana sawa a ran malar ruwaifi rayuwa za ta tsawaita da kai, za ka kwambiyo a duniya. La'allal hayata sataqulu bika, wataƙila rayuwa da sannu za ta yi tsawo da kai. Fa akhbirin nasa, ya ce ka baiwa mutane labari, ka baiwa mutane labarin cewa anna man aqada lihyatahu, haƙiƙa dukkan wanda ya tufka gemanyarsa, aw taqallada wataran, ko kuma ya rata ya tsirkiya a wuyansa ko a wuyan dabbarsa, a wistan jabira ji'i dabbatin, ko kuma ya yi wato istijimari, ya yi tsarki na hoge da kashi na dabba, aw azumin ko da kashi, fa inna muhammadan minhu bari'u, wato hakika farin jakada sallallahu alaihi wasallama ya barranta daga gare shi. Na'am. Wato a lokacin jahiliya sun kasance mutum yana ɗaura yana tufka gemunsa, idan ya zamanto mutum yana da gemu, in ya zama kyakkyawan mutum ne saboda gudun kambun baka, shikenan sai ya ɗan tufka shi, yana tufka shi sai ya ɗan yi muni, wannan sai ya rage mutane su sa mishi ido, yana gudurcewa wannan magani ne na kambun baka. Mun gane da kyau. Ko kuma wani zai tufka shi saboda ya zamanto ya janyo wa kanshi wani abu, to saboda waɗannan abubuwan da suke kudircewa a cikin zuciyarsu na amfanarwa ko tukuɗewa cuta, sai ya zama a ciki bai dace ba wannan abu. Sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gaya wa shi wannan sahabi Ruwaifi, ya ce mashi ka baiwa mutane labari dukkan wanda ya tufka gemunsa ko kuma ya rata ya tsirkiya a wuyansa ko a wuyan dabbarsa saboda maganin kambun baka, ko kuma ya yi hoji, ya yi tsarki na hoji da kashi na dabbobi ko da kashi, saboda waɗannan guda biyun da kashi na dabba da kashi abincin suwane ne, abincin aljannu ne. mun yi magana akan shi cikin littafin Al-Urjuza ko yawwala Allah sallallahu alaihi wasallama ce to haƙiƙa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya barranta daga gare shi ya tabbata daga Sa'id ibn Jubair ɗaya daga cikin manyan manyan malaman tabi'ai yace man qaba tamimata insanin dukkan wanda ya tsinke laya ta mutum ya ga wani a hannunsa da laya ko a wuyansa da laya shikenan ya tsinke ta ya cire ta kana ka adili raqabatin wato za a rubuta mai lada mai girma tamkal ladan mutumin da ya entar da wuya to wannan hojan tsinke ya dinwa ba da rikici ake yi ba ba ka je ka bi bakin kasuwa ka tsaya duk wanda ka kanshi da laya kawai ka cire mishi ba ga ake ba mun gane da kyau da hikima ake in kaga mutumin da ya irin wannan ya zama lafiya sai dai in shugaba ne in shugaba ne irin soja da bindiga aka je aka tsaya nan dole mutum ya ce samina wa tsana amma a matsayin ka na civil farar hula ka je ka tsare ka tsare hanya domin da ka ganshi da laya ka cire miki kik to wallahi wani ga kuma sai kaga abin da ya faru da kai wannan hadisi rawahu waki ibn al-jarrah ɗaya daga cikin manyan manyan malaman Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin ya rawaito wannan asar na Sa'id ibn Jubair a cikin littafin sa wato al-Jami' walahu ya tabbata cikin wato littafin waki ibn al-jarrah an Ibrahim daga wajen Ibrahim ibn Yazid Abu Imran an-Nakhai al-Kufi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wanda shi ma wannan Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai dalibi ne na Abdullahi dan Mas'ud yace kanu yakrahuna tama'ima kullaha wato yace sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam sun kasance suna kyamar layu ga baki ɗayan su min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'an layar da ya zama ayatul Qur'ani ce aka rubuta a jikinta ko kuma layar da ya zamanto ba ayatul Qur'ani bace aka rubuta a jikinta fihi misali zamu iya ƙara tashi ko ba mai karantuwa ko yawwala al-ula tafsirur ruqa wat tama'im mas'ala ta farko shine a wannan babi mun yi bayani akan abin da ya shafi tawaida da kuma layu tafsirut tiwala kuma sannan mun yi bayani akan ma'anar at-tiwala wato mai kulla dankon soyayya tsakankanin ma'aurata waɗannan anna hadhihi thalatha kullaha min ash-shirki min ghairi istithna'i wato waɗannan abubuwan guda uku dukkanin su gabaki ɗayan su da ar-ruqa da at-tama'im da at-tiwala dukkanin su suna daga shirka ba tare da an yi togance kowanne ba daga ciki to amma yanda muka yi faɗa bayani ne a baya anna ruqyata bil kalamil haqqi wato yin ruqiya da magana wanda take ta gaskiya da ayatul qur'ani ko hadisi na ma'aiki min al-aini saboda kambun baka wal humati da masassara laysa min zalika baya daga cikin shirka tabiyar anna tamimata idza kanat min al-qur'an laya idan abinda aka rubuta a jiki aya ce ta al-qur'ani faqad ikhtalafa al-ulama'u hal hiya min zalika am la malamai na musulunci sun yi sabani shin tana shiga cikin shirka ko ba ta shiga mas'ala ta shida anna ta'liqa al-awtari ala ad-dawabi anil aini min zalika wato haqiqa rata ya tsirkiyoyi akan dabbobi saboda su zamanto maganin kambun baka ne shi ma yana daga cikin shirka din al-wa'idu ash-shadidu ala man allaqa wataran wato narko na azaba wanda yake mai tsanani ga dukkan wanda ya rata ya tsirkiya a wuyansa ko a wuyan dabbarsa fadlu thawabi man qada'a tamimatan min insani fadala taladan mutumin da ya tsinke laya daga jikin mutum anna kalama ibrahima la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilafi wato haqiqa maganar ibrahim ibn yazid an-nakhai baya sabawa abin da ya gabata na sabani na malamai da aka yi magana akai li anna muradahu saboda abin da yake nufi da kanu yakrahuna tama'ima yana nufin ashabu Abdullah ibn Mas'ud almajiran Abdullah ibn Mas'ud gabaki dayan su sun kasance suna kyamar hakan din to abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.